Wannan takaddama ya samo asali ne daga wasiƙar da Attorney General na ƙasa ya aika wa wani gwamna na jihar Kudu Maso Yamma akan shirin zaɓaɓɓun shugabannin ƙananan hukumomin sa ya nada wasu na riƙon ƙarya.
A wani abu da shugaban ƙungiyar Save the Change Alhaji Bashir Dan Musa ya ce a gaggauta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garin Bawul.
Wato ya kamata a yi gyara tsarin mulkin ƙasar nan. Su majalisar da muke da ita yanzu ta ƙasa. A fahimta ta a wannan karkashin shugabanci nasu a shirye suke su irin waɗannan gyare-gyaren domin naga sun dauko hanya to ya kamata su gyara wannan tsari da ake cewa kudin karannin komai su je hannun gwamnoni a soke shi ba tsari bane ba a rushe shi wannan tsari da aka ce hukumar zabe ta jiha ta gudanar da zaben karannin hukumomi a rushe shi because duplication ne ba su da kayan aiki yawancin kayan aikin nan da na ainihin suke amfani su duk abinda yawanci mutane na zargin su da cewa duk abinda gwamnatin jiha take so a yi shi ake yi.
A nake nazarin mai magana da yawun jam'iyyar ANRP Sosu Akume ya ce yana goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka ne na bawa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye domin su ne suka fi muhimmanci a harkar demokradiyya.
That's why I was happy about the letter by the Attorney General of the Federation saying that unelected local government councils are illegal, which is a fact.
Shi kuma masanin kimiyyar zamantakewan dan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya ce an dade ana ja in ja akan wannan batu kuma laifi ne na kundin tsarin mulkin kasa.
Tsarin mulkin Najeriya bisa ga dukkan alamu bai fito karara yayi bayani wanda zai kwantar da zuciyar kowa akan menene takamamman ginshikin da aka dora tsarin kana kuma bi ba to shi yasa ake ta samun takaddama akwai yunkure-yunkure da aka yi a baya domin ganin cewa an tabbatar da wannan tsari na ƙananan hukumomi ya samu cin gashin kansa to amma an yi ta samun cikas a cikin waɗanda suke da ra'ayin cewa ƙananan hukumomi ya kamata a saka musu mara akwai ma'aikatansu a ƙarƙashin kungiyarsu wato ALGOR akwai kuma waɗansu 'yan rajin demokuraɗiyya a ɗaya ɓangaren kuma su kuma gwamnoni yawancinsu suna adawa da wannan yunkuri sa'an nan kuma suna amfani da 'yan kanzaginsu su ga cewa ƙananan hukumomi ba su samu cin gashin kansu ba to su waɗannan ƙungiyoyi da suka mayar wa malami martani su ne 'yan kanzagin gwamnoni wanda suke ganin cewa ya yi katsalan da ne ko kuma ya yi shishigi suna da'awa cewa bai kamata a ce ministan gwamnatin tarayya ya shiga cikin maganan da ta shafi jihar Oyo ba sa'an nan kuma akwai musamman ma masu rajin abin da suke kira sake fasalin Najeriya su ma suna ganin cewa ya kamata a ce ƙananan hukumomi su kashe jihohi.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a tsakanin kungiyoyi masu zaman kansu da gwamnonin da suka riga suka sauke zababbun shugabannin ƙananan hukumomin su. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.